Ibrahim shine so karbo malan khalaf ya karba a wajen sa wa innahu rawa khalafun fil waqfi sakta muqallala fil wasl kai afwan fil wasl sakta muqallala yawa a wannan sakin mafsul da muke magana to shine malan khalaf ya rawaito sakt dan kadan a wajen malan Sulaim ko kun san muna da alqatu muna da alwaqfu da kuma asaktu kaga alqatu shine huwa huwa menene suke cewa huwa linsirafu an alqira'a huwa linsirafu an alqira'ati bil kulliya shine alqatu mutun ya kammala kawai ya tashi shi kuma alwaqfu huwa alwaqfu ma at-tanaffus ka tsaya ka numfasa to shi kuma asaktu shine alwaqfu bidin tanaffus to shine ce muqallala wato wanda yake dan kadan ina misali watlu alaihim naba abnai adam bil haqq kaga abnai innahum alfaw abaahum dallin kaga dan saktun nan dan it kai sai ka wuce maka numfasa ba man amana billahi kace man amana billahi wa bil yawmil akhir zamu zo shi ma wancan ba ma sabani a gare shi wajen na'al to nan da yace wa inda hura wa khalafun fil waqfi sakta muqallal zo na gaba mai take nuna mana tana nuna mana al imamu khallad ba shi da komai anan kun fahimta al imamu khallad ba shi da saktu a wajen wannan sakal mafsul kun fahimta wannan in kun ko abin nan can da yace mana wa an hamzatin fil waqfi khulfun akan me ake nakalu ba kan saktu ba yanzu misali man aman manaman man aman manaman kaga ba zo magana saktu ba to da aka zo magana saktu sai aka ware khalaf da ambato sai aka ce mana wa indahu rawa khalafun fil waqf fil wasli sakta muqallala irin wannan man amana tijaratan aw lahwa aw lahwan infaddu yanzu misali tijaratan zamu ce aw lahwan infaddu malan zai dai ne wajen malan hamza tijaratan aw lahwan haka ne malan susi ba dan malan mahmud zamu ce tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wajen malan hamza ba za mu sakatu annabiyun ba saboda hamzatul wasl ce sai dai tijaratan aw lahwan infaddu wannan kaulan wahidan ba zancan a ce a wannan anan
tijaratan aw ba
zai wannan ba zai wannan abin nan kwarai gaske aw tijaratan aw lahwan ai ba alhamza bace shi wannan ba alhamza ai sai akwai alhamza sannan yawa sai idan akwai alhamza to sai yake cewa wa yaskutu fi shay'in wa shay'an shi wa shi malan khalaf in muka duba da shay'an da shay'un nan me ma yayi me yasa yayi tanawwi yace fi shay'in wa shay'an saboda ya nuna mana shi shay'i hali uku yake akwai marfu'i akwai majruri akwai mansubi to nan fi shay'in shay'un za ta iya shigowa shay'an kuma wannan mansubi kenan yana yin saktu shi malan khalaf a wajen shay marfu'i ko majruri da kuma shay'an wanda yake mansubi wannan idan muka duba wannan gabar malan warsh baya nakalu anan baya nakalu a wajen shay'a mun gane ko to saboda haka kenan wannan idafa ce wani ƙari ne a wajen khalaf akan wancan sakin nakirin da akai magana akai to sai kita wa yaskutu fi shay'in wa shay'an sai yace wa ba'duhum ladal lami litta'rifi an hamzatin tala wa ba'duhum wasu daga cikin masu riwaya sun rawaito ladal lami litta'rifi a wajen lamu ta'rif wanda aka samu irin wanda malam rushe yake naqalu harakatul hamza ila sakin qablahu kaman fil akhirah kaga bace fil akhirah bil iman bace bil iman to irin wannan aldin har yanzu dai wasu sun rawaito cewa malam hamza yana yin me yana yin saktu wa bil wa bil yawmil akhir yunadi lil iman in zamu tsaya na san cewa fuskoki ne guda biyu ko abin nan ibdali ya nakalu kaman yadda malam warshe yake ko kuma yayi saktun sa to mun gane ko to saboda haka yanzu mun fahimci malam khalaf da shay ma'ana majaruri da marfu'i da shay'a da kuma wato abin nan khalaf yana musu wannan to sannan sai aka ce wa ba'dhum ladal lam li ta'rifi an hamzatin tala kaga da kace an hamzatin ka hada khalaf da kallad saboda haka anan sun hadu a wajen yin naqa saktu don magana saktu muke a wajen lam ta'rif mun fadi irin bil iman الآخرة سي وني إلن وني إيه الإنسان ولا إلن سي هل أتى على الإنسان كو على الإنسان كما يندنا مغني تو wannan karshen sai ya hado da yake ce maka wa ba'dhum ladal lam li ta'rifi an hamzatin tala wa shay'in wa shay'an lam yazid shine karshen maganar wa ba'd in kun kula nan da yake ce mana wa an hamzatin fil waqfi khulufun shi me sakin mafsul ko to sai kita wa inda wurawa khalafun fil waqfi fil wasl sakta muqallala to sai yace mana wa yaskutu shi wa khalaf fi shay'in wa shay'an in ka kalli nan khalaf shi infiradi khalad bai shigo ba to amma wannan gaba ta biyu da yace wa ba'duhum ladal lam li ta'rif an hamzatin tala wa shay'in wa shay'an lam yazid anan ya nuna mana madhhabi na biyu kun ga madhhabin farko hamza bi akmalihi yana yin naqalu a wajen sakin mafsul sannan khalaf shi kadai yana yin saktu a wajen shay'a da shay'in da shay'un mun gane ko to sai aka kawo mana madhhabi na biyu to wasu su kuma sun nakalto cewa wajen hamza bi akmalihi a wajen lam ta'rif da kuma shay'in ko shay'un da shay'an lam yazid bi kara ba a wannan nabiyun babu sakin mafsul
ma'ana shi khalaf shine
hamza bi akmalihi
wannan din da aka ce shi hamza
su kadai yake in kudu mazhabin farko an nuna mana imamu hamza yana yin naqalu a wajen sakil mafsul sai muka tsallako cewa malam khalaf yana yin saktu a wajen shay'in shay'un da shay'an mun fahimci wannan to sai aka nuna mana kuma a madhhabi na biyu wa ba'du su kuma sun rawaito cewa ladal lami litta'rifi a wajen lami litta'rifi an nufi kaman al-insan al-akhira al-iman an hamzatin tala daga malam hamza an karanta da wannan saktu wa shay'in wa shay'an lam yazid da kuma shay'in da shay'an bai kara ba ma'ana babu asakin mafsul a wannan madhhabin na biyu kun fahimci wannan ma'ana in mun fahimci wannan malam hamza bi akmali in kace hamza ya hada kharb da khallad kawai abin da suke a wannan gabobin guda biyu shay innace shay majruri marfu'i ko shay'a da kuma al litarif wanda ya hada da al hamza saboda ka hamza bi akmalihi zai yi me zai yi sakto anan mun gane ko to anan sai suka yi tafsili akwai wani baiti wanda ko wasu baituka guda biyu wanda yake da littafin alwafi zai ga cewa an kawo shi ga kuma cikin littafin alwafi yana da matukar muhimmanci baiti ne guda biyu kun ga yake cewa wa shay'un wa al bisakti an khalafin bila khilafin wa fil mafsul khulfun taqabbala wa shay'un wa al bisakti an khalafin bila khilafin da shay'un da al ana yin saktu a wajen khalaf babu sabani wa fil mafsul khulfun taqabbala amma a wajen irin man amana man utiya irin wa'annan al fa aba'ahum ibnai adama zawatai ukulin to khulfun akwai sabani a wajen khalaf saboda ka taqabbal hazar ra'ay qabulan ka karbe shi karba mun gane ko sai yace wa khalladuhum bil khulf fi al wa shay'ihi amma shi malan khallad yana da sabani a cikin al da shay ma'ana wa bil yawmil akhir abinnan menene khalaqal insan khalaqal insan ko kuma menene din wa bil akhirah irin wa'annan to sai yace wa khalladuhum bil khulfi shi khallad yana da sabani fi al a cikin irin wannan al na alif na al ta ma'rifa wadda ta hadu da al hamza fi al wa shay'ihi sai yace wala shay'a fil mafsul anhu fasila saboda ka bashi da komai a wajen mafsul man nasir shi malan khallad bai da komai a wajen irin su man amana yawa idan maka baki alqurra to yanzu anan idan mutum yana karatu da qira'an hamza riwaya khalaf ya taho yana yin saktu akan irin wabil yawmil akhir misali to sai yazo a wajen asakin mafsul sai ya tsaya yanzu me malan khallad yake da shi anan yawa kaga annaqlu aw at-taqiq ku duba tan farko da yace mana wa abin nan wa an hamzatin fil waqfi khulfun malan hamza idan kaza akan asakil mafsul yace khulfun kana da sabani sabanin me naqlu ko kuma taqiqi ko kuma kace naqal ko adamin naqal mun gane ko to lokacin yanzu in ka taho kana yin saktu akan asakil mafsul irin wabil yawmil akhir misali tunda mun ce khallad me gare shi fuska biyu yana da annaqlu asaktu kai yana da asaktu da kuma adamu sakt ma'ana ka baqil qurra shi malan wa malan khallad to lokacin da yazo ya tsaya wajen manaman kaga fuska biyu gare shi ko da yace manaman ko yace man aman amma ba zai ce man aman ba ba zai wannan ba mun bai mutu wannan to yanzu idan kana karatu da riwayan khallad wa bil yawmil akhir sai ka taho kana adamu sakt wa adamu sakt misali kana cewa wa bil yawmil akhir to sai ka tsaya akan alal insan me zaka yi wajen malan khallad me kake da shi a wajen malan khallad abu biyu kake da shi kana da kabakin qurra ko kuma kai nakalu amma babu saktu tunda yadda ka tawo baka saktu akan riwayar sa yanzu misali abin zaka ce alal insan ba zaka ce alal insan ba saboda yadda ka taho ai dama baka yin saktu mun fahimci wannan to lokacin da ka taho kana karatu da riwayan khalaf an hamza khalaf muka ce me yake da shi a wajen aldashai wajahu wahid ko wajahani mun ina da asaktu adamuhu malan khalaf fa wajen wahidan shi yasa ne sai muku wannan baitin yana da abin nan wa al wa shay'un wa al bisakti an khalafin bila khilafin wa fil mafsul khulfun taqabbala aw da mafsul sai ce wa khalladuhum bil khulf fi al wa shay'ihi wa la shay'a fil mafsul anhu fasila kun bayyana wannan to yanzu kenan idan ka tawo kana karatu da riwayan khalaf an hamza ya zama kana yin saktu to sai ka tsaya akan wabil yawmil akhir mai da mai gare ka wajen malan khalaf kana da zabi mai ko me saktu sai kuma me sai na kalu kuma wabil yawmil akhir wabil yawmil akhir ta sai ka zo zaka zai akan shay'a ya zaka yi ko kuma kai me ita wannan kare fuskoki guda uku akwai dan abin da zamu zo daga ba kana da shayya zamu zo na gari sai suke cewa iza aratta an tastariha min hamza fata kib Allah hamza inda kana so ka huta da hamza kanka zaka kan hamza kana da shay a kana da shaya da shayya ban ji ba shayya mun gane ko saboda haka yanzu idan to shikenan lokacin da ka taho malan khalaf kana yin saktu akan sakal mafsul kuna fahimta ta irin man amana to da kazo sai ka tsaya akan irin sa fuska nawa gare ka a wajen malan khalaf kun fahimci magana ta fuska biyu dame da naqlu da saktu tunda dama ka dauko fuskar saktu to amma sai ya zamo tunda kana da wajahani sai ka dauko adam sakt a wajen malan khalaf to lokacin da ka zo ka tsaya akan manaman fuska nawa gare ka me kake da shi naqlu shikenan naqlu kawai zakai naqalu zakai ina fata mun gane yawa to wannan shine to ai ba mu karasa baitin ba a abna walina fi'in lada yunusin ala nabin naqali nuqila sai yace walina fi'in a wajen imamu nafi' lada yunusin a cikin suratu yunus alana wacce take mustafhima ko mustafhama wanda aka ce alana guda biyu yace bin naqali nuqila da naqalu aka tittira tota dan a nuna maka ruwatu din suna da yawan gaske to menene hikimar da ya kawo wannan wanda mun san ka'ida Imam Nafi'u tan waharrik liwarshin kullu sakana kan domin qalu ne ya hadu anan dawa da warshu kaga alana maimakon alana kenan zaka ce anan da malan qalun da malan nafi'u duk sun hadu a wajen me a wajen naqlu babu wanda zai ce afwan da warce kai da kanun dan in ka ce nafi'u ka hadu su biyun kenan yanzu kowannen su duk kowanne zai ce alana illa iyaka shi malan warshu kana da falasatul badal kasru ko tawassul ko mad ana fahimta ko kenan zamu ce malan qalun wannan kalmar yayi wa malan warshu muwafaqa kamar yadda zamu zo ridan fa arsilhu ma'iridan yusaddiquni zamu ga cewa ita ma'iridan nafi'u ne bi akmalihi kenan shi ma qalunu yayi me ya wafaka malan warshu kash to Allah ya kyauta a dan duduba cikin yan mintuna dai aga an dan gane insha Allah dai duk an fahimci bai taka masu da wani wahala insha Allah fil wasl ne ba fil wasl shine daidai inda aka sa fil waqfi gaskiya sai abin nan Amin.